sojojin Najeriya kenan yayin wani atisayin shiga fagen daga domin yaki da masu da kayar bayan na kungiyar Boko Haram wanda aka shafe da shekaru bakwai ana fafatawa to sai dai ko yayin da wannan yaki na Boko Haram ma ke daukar wani sabon salo cikin kwanakin nan babban hafan sojin Najeriya Lieutenant General Tukur Yusuf Burute yace yanzu haka dakarun Najeriya sun kai dukkanin lagon ɗin Boko Haram General Burute wanda ke jawabi a wurin taron karawa juna sani kan dabarun yaki ne shekara-shekara mai taken Nigerian Army Combat Support yace an bulo da shirin bada horon ne domin sanin makamar aiki wajen yaki da yan ta'adda na Boko Haram da masu garkuwa da mutane da masu fasa bututun mai da kuma yan bindigan Fulani makiyaya.
We all know that the contemporary challenges Nigeria is grappling with is asymmetric warfare including insurgency, herdsmen and farmers clashes.
Lallai Nigeria na cikin kasashen da ke fama da wannan tashin hankula na Boko Haram da masu garkuwa da mutane da masu fasa bututun mai kai hama da yan bindigan Fulani makiyaya wanda don haka muke wannan taro domin sanin makama ne yadda za mu kawo ƙarshen wannan ta'addanci a yanzu.
Kidnapping for ransom, oil pipelines, vandalism and stealing of crude and refined products.
Tun farko da yake bude taron gwamnan jihar Adamawa Sanito Muhammadu Bindo Umar Jibrila ya koyaba dakarun Najeriya bisa nasarar da ake samu a yanzu wajen fitakar yan kungiyar ta Boko Haram.
Wannan ya nuna Adamawa muna zaman lafiya kuma ba abin da za mu ce sai da mu zuwa sojojin mu godiya kuma a ƙarƙashin shugabancin shi General Burate wanda dan notice ne dan mu ne kuma ya nuna mazantaka a cikin wannan kokarin da yake. To haka ni a matsayin gwamnan Adamawa babu da zan ce sai dai mishi addu'a Allah ya sa ya ci gaba da ayyukan da yake yin nan kuma Allah ya sa a gama lafiya.
Brigadier General Janar Sani Kuka Sheka da ke ma zama kakakin sojin kasar ya ko bayyana muhimmancin wannan taro da sojojin su gudanar a Yola.
Sha'anin aikin soja ya ta'allaka ne kan abubuwa da dama amma muhimmi a gare shi shine wato horaswa domin sai ka horu ka kware wajen aiki za ka iya gudanar da ayyukan ka ko kuma al'umuranka cikin kwanciyar hankali ko kuma cikin sauki. A turance aka ce when you train hard in pista you bleed less during war. So idan ka kware ta fuskar horaswa daga ga cewar koda an tashi yaki ko kuma wasu ayyuka na soja za ka ga matsalolin da za a samu da sauki. Saboda haka horaswa tana da muhimmanci kuma muna da matakai na horaswa tun daga sanda hafsa ko kuma kurtu ya kai ga shiga aikin soja.
Kakakin sojin Najeriya kenan Brigadier General Sani Kuka Sheka ko fata ma dai shine Allah kawo ƙarshen wannan matsala ta kungiyar Boko Haram da ke ci gaba da lakumin rayuka a yanzu. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.